Tambaya ta 42. Ka faɗi ma'anar hajji. Amsa, hajji shine yin bauta ga Allah maɗaukakin sarki da nufin ɗakinsa mai alfarma domin gabatar da wasu ayyuka keɓantattu a lokaci keɓantacce. Allah maɗaukakin sarki ya ce, kuma akwai hajjatar ɗaki domin Allah akan mutane ga wanda ya samu ikon zuwa gare shi, wanda ya kafirce, to lallai Allah modaci ne ga barin talikai. Suratu Ali Imran aya ta 97.